من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin dake kofar FMC asibitin tarayya dake cikin garin Azarai a jihar Bauchi majalisi ne da muke karatu cikin littafin Umdatul Ahkam min kalami khairil anam wallafan al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi Allah masa rahama wannan ita ce halka ta 21 a wannan yammaci na Laraba 3 ga watan Rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda yake daidai da 25 ga watan 1 shekara ta 2023 muna cikin babu siwaki har yanzu dai ba mu kammala karatu cikin wannan babi na as-siwak ba hadisin da muka tsaya kansa hadisin ummul mu'minin Aisha Allah yadda da ita wacce ta hakaito mana kissar rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda cikin kissar gabanin rasuwan annabi abu na ƙarshe da yayi shine aswaki to wannan kissa bayani kanta da riwayoyinta ya gabata a halkar da ta gabata abin da muke magana kansa shine fa'idojin da zamu dauka da darussa karkashin wannan kissa da muka karanta mun ce za mu iya fidda darussa guda hudu ko fa'idoji guda hudu tare da cewa za su iya fin haka to amma a guda 12 afwan ba hudu ba guda 12 mun hakaito guda ina ga 8 ne da 8 ko 7 8 ko yawa mun hakaito guda 8 na tara daga cikin darussa da za mu dauka da fa'idoji karkashin wannan hadisi za mu fahimci a cikin hadisin ko hadisin yana tabbatar da daukakuwan Allah madaukakin sarki akan halittunsa daukakuwan Allah madaukakin sarki akan halittunsa idan an yi wannan bayani wannan na nuna kenan Allah madaukakin sarki yana sama me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake tambayansa akan shin za a bashi ya ci gaba da rayuwa a ban kasa ko kuma a dauki ransa ya koma ga Allah sai yana daga yatsansa ko kuma yana daga hannunsa kamar yadda ruwayar ta nuna yana daga yatsansa sama ya Allah na zabi abokantakan waɗanda suke madaukaka a gunka me hikimar daga hannu saboda Allah yana sama a amintum man fis samai ay yakhsifa bikum al arda fa idha hiya tamur am amintum man fis samai ay yursila alaykum hasiba kaga Allah subhanahu wataala da kansa ya ambata cewa yana sama annabi sallallahu alaihi wasallam an zo masa da wata baiwa ya tambaye ta ni wane ne tace manzon Allah yace aina Allah tace fis sama ina Allah yake tace Allah yana sama sai annabi ya ce wa ubangidanta yanta ta saboda ita mumina ce tunda ta san shi wane ne kuma ta san a ina Allah madaukakin sarki yake to wannan hadisi yana tabbatar mana da kasantuwa Allah madaukakin sarki a sama ar-rahmanu alal arshi stawa mai rahama ya daidaita akan al-arshi to kaga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake daga hannunsa sama wannan na tabbatar mana cewar Allah madaukakin sarki yana sama bawa ko addu'a zai ai sama yake daga hannunsa zai roki Ubangiji subhanahu wataala. Haga wannan dalili ne dake tabbatar da kasantuwar Allah madaukakin sarki a sama ya daidaita kan al'arshin sa. Wannan shine aqidan musulmi na kwarai saboda nassoshi na alqur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun tabbatar da haka din. Kuma akan haka magabata da a'imma guda hudu suka tafi irin su Imam Malik, su Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Ahmad, duka idan ana hakaito maka bayanan su akan wannan gabar zaka ga suna tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshi yana sama. Imam Malik wani yazo yana masa tambaya a majalisinsa cewa an ce Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa, me rahama akan al'arshi ya daidaita, sai ya ce fa kaifa istawa, to tayaya ka siffanta mun yanda akai, a'a a zaune ne, a'a a tsaye ne, a'a a kishingide, a'a kwance, sai ran Imam Malik ya baci saboda Allah bai siffanta mana ba, amma ya tabbatar mana ya daidaita akan al'arshi. Tayaya ba mu sani ba saboda Allah bai ba mu labari ba, sai mu tsaya inda Allah ya tsaya. Manzonsa bai ba mu labari ba, sai mu tsaya inda manzonsa ya tsaya. Kar mu zarme, mu tsaya inda Allah madaukakin sarki ya tsaya. Shine Imam Malik ransa ya baci da wannan tambaya na wannan mutumi da ya masa cewa ya siffanta masa yanda Allah ya daidaita kan al'arshi. Yace al-istiwa'u ma'lumun wa kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atu ma araka illa al-mubtadi ukhruju bihi. Wannan shine martanin da Imam Malik ya mayar masa. Yace shi dai tabbatuwan Allah madaukakin sarki akan al'arshi wannan abu ne sananne. Me yasa ya zama sananne? Saboda ya tabbata da nassi na Al-Qur'ani da hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Kaga abu ne ba koyayye ba, sananne a addinin musulunci cewa Allah madaukakin sarki ya daidaita kan al'arshi. Wa kaifu majhulun, tayaya wace siffa ce daidaituwar Allah akan al'arshi? Tayaya yace wannan abu ne da ba a san shi ba? Me yasa ba a san shi ba? Babu nassi da ya ba mu labari. Kaga mun jahilci wannan, sai mu tsaya inda aka tsaya, inda ba Allah bai siffanta mana yanda ya daidaita kan al'arshi ba, manzansa ma haka, sai mu tsaya mu ma kan mu siffanta. Yace wal imanu bihi wajibun, yanzu kai imani ka yarda ka sallama ka miƙa wuya cewa Allah madaukakin sarki ya daidaita kan al'arshi yana sama, wannan dole ne saboda dalili ya tabbatar da haka na Al-Qur'ani da hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yace wa su'alu anhu bid'atun, kazo kuma kana tambaya ta yaya Allah ya daidaita kan al'arshi, wannan bid'a ce saboda magabata ba su yi ba, sahabban annabi ba su tambaye shi ba. Kaga tunda ba a yi hakan bai faru ba zamanin annabi, a zamanin sa a zo ana hakan bid'a ce, to haka kuma bayan zamanin sa, inji Imam Malik Allah masa rahama. Fa'ida ta goma da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci falalan ummuna Aisha, Allah yadda da ita, uwar muminai, uwar muminai, Allah yadda da ita. Kusan falalar da aka ciro mana ƙarƙashin wannan hadisi shi kaɗai na ummul mu'minina Aisha, Allah yadda da ita, ba su gaza guda goma ba a cikin hadisin kawai. Idan aka dube shi za a ga falalanta wanda sun kai goma ko ma su haura goma ɗin. Malamai sun yi ƙoƙarin istinbadi da zaƙulo falalan wannan sahabiya mai girma, matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, cikin wannan kissa da muka karanta. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a kwanakinta, kamar yaya a kwanakinta? Cikin kwanakinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, yana ɗakinta ya nemi alfarma a gurin sauran matansa akan yayi jinya a ɗakinta, sun yarda. Kenan yanzu a kwanakin Aisha annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu. Kaga wannan falala ne cikin falalar wannan baiwa Allah, Allah ya dade ita. Sannan a falalarta na biyu da za mu fahimta a cikin wannan hadisi, annabi ya rasu cikin ɗakinta. Mu duba girman annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa wasu malamai suke ganin garin Madina za ta fi garin Makka falala. Me yasa? Saboda kasantuwar gangan jikin annabi na cikin garin Madina bayan rasuwansa, ana aka burne shi. To ina yaga wacce annabi ya rasu a ɗakin ta, ya kake tsammanin falalanta in gari yanzu dungurungum din gari ana ga duka garin zai iya fin garin Makka falala sakamakon gangan jikin annabi na cikin garin, to ina yaga wacce annabin ya rasu a ɗakin ta. Aisha, Allah ya yarda ita. A ga wannan falalanta na biyu da malamai suka ambata. Falalanta na uku, ba iya ɗakin ta ya tsaya ba, yana kishingide a kan kirjinta, tsakanin kirjinta da wuyanta, lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki rayuwarsa. To kaga wannan yana ƙara fito mana da falalan wannan sahabiya Aisha, Allah ya yarda da ita. Falalanta ta huɗu, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya cika, ya cika yawunsa da yawunta sun haɗu. Ta yaya? Tauna aswaki da ta yi ko? Ai, dole akwai ɗan sauran yawunta zai saura jikin aswakin. Annabi ya sa bakinsa ya aswaki, kaga yawunsa da yawunta sun haɗu a ƙarshen rayuwarsa. To wannan ma malamai suna lissafa shi cikin falalan Aisha, Allah ya yarda da ita. To tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu tana a matsayin matarsa, ka kenan ko shakka babu a lahira ma matarsa ce. Tunda wanda ya rasu a duniya ya bar matarsa ba ta yi aure ba, idan dukansa Allah ya musu gamdakatar suka shiga aljanna zai haɗu da matarsa. Amma idan ta sake wani auren fa, nan ne aka samu ra'ayoyi biyu na malamai. Wasu suka ce mijin ƙarshe da ta aura wanda daga shi ba ta sake aure ba ta koma ga Allah, da shi za su kasance a aljanna, ko da kuwa mijin farkon shi ma ya shiga aljanna. Suka kawo dalili. Shi ya sa Abdurrahman ɗan Abubakar, Allah ya yarda da shi, lokacin da zai rasu ya nemi alfarma gurin matarsa akan bayan rasuwansa kata ya aure, saboda yana so idan sun koma ga Allah, Allah ya musu gamdakatar sun shiga aljanna, ta zama matarsa a lahira. Ta ce ta yarda, ta ɗauka masa wannan alƙawari. To bayan rasuwansa sai Sayyidina Umar ya buƙaci ya aure ta. To shi ne ta ba da uzuri wa Sayyidina Umar cewar ita fa sun yi yarjejeniya da Abdurrahman akan cewa kata ya aure saboda su haɗu a aljanna. Shi ne Sayyidina Umar ya nuna mata wannan ƙa'ida babu ita a littafin Allah, har ya yi convincin ɗinta kuma ta amince ma ya aure ta. To shi ne wasu malamai suke ganin mace in ta auri miji sama da ɗaya, kuma duka Allah ya musu taufiki da shiga aljanna, mijin ƙarshe da ta aura da shi za ta kasance a gidan aljanna. Wasu kuma suna ga a cikin mazajen da ta aura wanda ya fi kyakkyawan hali, ta auri wannan ya rasu, ta sake auren wannan suka rasu ko ta rasu ta bashi. To idan an duba cikin waɗannan biyun wanda ya fi kyakkyawan hali, in mijin farko ne ya fi kyakkyawan hali, to ran lahira tana tare da shi. In kuma miji na biyu ne ya fi kyakkyawan hali, to ran lahira tana tare da shi. To kaga Aisha ba ta auri kowa ba sai annabi. Kaga ita ba ta ba mijinta ne a lahira. Mijinta ne a lahira. Ummul mu'minina ce, uwar mu'minai ne. Shi yasa aka hana a auri matan annabi bayan rasuwansa, saboda matansa iyayen mu'minai ne. Kaga mutum ba inda za a yi auri mahaifiyarsa, haramun ne. To haka abun yake kuma ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam, iyaye ne ga duk wani wanda yake mumini, wanda bai yarda da cewa su matan annabi bane ko kuma iyayen muminai bane, kaga su ba iyayensa bane kenan. To Aisha mata annabi ce sallallahu alaihi wasallam a duniya da kuma lahira, matarsa ce. Falalanta na shida da zamu ɗauka karkashin wannan hadisi, zamu fahimci yanda ta kyautata mu'amala wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo jinya ya yi sha'awar ya yi jinyarsa ta rasuwa a ɗakinta, saboda yadda take kyautata mu'amala wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Gashi kuma yadda take jan annabi jikinta, har ma ta daga kan annabi ta tada da gangan jikinta dan ta ya dan samu relief na yanayi da yake ciki na matsanancin rashin lafiya. To kaga wannan zai fito mana da falalan wannan baiwa Allah Aisha, Allah ya dada ita falalanta na bakwai hidima da dawainiya da ta yi tawa annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta kama aswaki ta tauna ta sawa annabi yayi aswaki da shi, sannan lokacin da jikinsa ya dauki zafi kansa yake sarawa yake cikin matsanancin yanayi yake suma, tana masa wannan addu'a din na rabbin nas azhabil ba's washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Kaga duk wannan dawainiya ce da hidima da wannan mata ta annabi Aisha, Allah ya dada ita tai tawa annabi a lokacin da ya jinyar sa. Kuma haka da mata rayuwa da annabi tana masa hidima, takan ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sako kansa daga masallaci in taje masa alhali ni ina jinin al'ada. Kaga Aisha ta rayu wajen hidimtawa annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine malamai suka ce karkashin wannan zamu fahimci cewar mace ta gari ita ce wacce take hidima wa mijinta, kamar yadda Aisha da sauran matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka masa hidima, sannan mace ta gari ita take kyautata mu'amala wa mijinta kamar yadda Aisha da sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka kyautata mu'amala wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Kaga Aisha ta masa hidima, yazo ya rasu yana kishingide tsakanin wuyanta da kafadanta a cikin ɗakin ta a kwananta, kuma ya rasu yana mai farin ciki da ita, yana mai murna da ita, yana mai jinjina hidimanta da dawainiyanta da mu'amalarta gare shi, yana mai jinjina waɗannan abubuwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Falalanta na takwas da malamai suka fitar karkashin wannan kissa da muka karanta ta, zamu fahimci yanda annabi yake son ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son wannan mata ta sa Aisha, Allah ya dade ita. A lokacin da yayi jinyar da Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa, dusan da ya shiga ɗakin wata cikin matansa ya kammala kwanakinta, sai na tambaya aina ana gadan, aina ana gadan, gobe ina nake, gobe ina nake. Haka idan yaje ɗaya ɗakin ya kammala kwanakinsa sai ta tambaya, wanda a da kuma baya haka. Sai suka fahimci fa annabi ishara yake musu ya fi so ya takaita a guri guda, saboda matsanancin yanayi da yake ciki canjin ɗakunan yana masa wahala, tunda ba a ɗaukan lokaci sai ka ga annabi ya soma. To kuma a hakan a ce yana caccanja ɗakuna, ya fi so ya zauna a guri guda ya ta jinyarsa. To tambayansu da yake yawan yi aina ana gadan, aina aina gadan, ishara yake musu su bashi a guri guda. In kuma za su bashi guri guda, ya fi sha'awar ya kasance a ɗakin Aisha, Allah ya dada ita tare da Aisha, saboda ɗawainiya da hidima da tarairaya da ja a jiki irin nata gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da soyayya da tausayi da jin kai da yake gani daga gurinta. To sauran matansa da yake muminai ne na kwarai, kishi baya hana su su yi abin da Allah da manzonsa yake so, ba kaman matanmu a yau ba. Yanzu mace ce za ka zo kana kawo mata aya, sai ta ce ka ji yana kokarin bakin din kansa. Kaka kawo mata hadisi ya ce yana zai kare kansa, zai kare kansa, zai kawo mun aya ya cuce ni. Su matan annabi ba su haka. In dai abu son Allah ne, son manzonsa, to suna ajiye son ransu a gefe, sai su rungumi son Allah da manzonsa 100%, hannu bibbiyu, kuma su ji sun fi son abin da Allah ya fi so da manzonsa sama da abin da suka fi so. Wannan shine imani. To da suka fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi sha'awa ya zauna guri guda, kuma guri gudan ma son samu ya kasance ɗakin Aisha, duk sai suka yi ittifaki, suka ce mun maka izini, mun yarda ya Rasulullah yi jinya a ɗakin Aisha, zuciyarsu kuma babu komai ciki. Annabi ya jinjina musu irin wannan ɗawainiya da karamci da suka yi masa, da kara da suka masa, na izini da suka masa ya yi jinyarsa a ɗakin Aisha. Wannan hadisi ne wanda zai ƙara, akwai hadisin da zai ƙara fito da wannan darasi ko fa'ida da muka ɗauka karkashin wannan hadisi, cikin Sahihul Bukhari da Muslim. Sai fa'ida ta 11 ko? Ta 11, kamar wannan ta 10 ce muka dauka ko? Fa'ida ta 11 da zamu fahimta karkashin wannan hadisi da muka karanta. Zamu fahimci cewar a mata idan ya zamanto mijinta ba shi da lafiya, tana tarairayansa, tana jansa a jiki, wannan abin hidimar da take masa na tarairaya da ja a jiki yana ƙara rage masa wannan raɗaɗi na rashin lafiya da yake ciki, yana ƙara rage masa wannan raɗaɗi na rashin lafiya da yake ciki. Kamar yadda Aisha ta yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. To ba macen kawai ba, ai wannan Aisha ce ga annabi ko? Har mijin shi ma idan macen ta zamanto bata da lafiya, tarairayarta da janta a jiki da kusantanta da ma taɓa jikinta kamar yadda Aisha ta yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam, shi ma zai rage mata raɗaɗin rashin lafiyar da take ciki. Wannan raɗaɗin da take ciki idan ana janta a jiki, ana tarairayarta, ana nuna jin ƙai da tausayi ga gare ta, zai rage mata raɗaɗin. Ya fi a kan a yi ko oho ko kuma a yi biris, wani a yayi ƙoƙari ya kawo magani shi kenan. To amma akwai abubuwa guda biyu da Allah ya halitta tsakanin miji da mata wanda suna daga cikin ginshiƙai na lasting ɗin aure. Kaga zamantakewa na aure ya yi lasting, an zauna shekaru aru-aru cikin ƙauna. Abubuwan guda biyu su ne soyayya da tausayi. Ja'ala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah shi ya halitta muku matanku daga jikinku, litaskunu ilaiha, don ku samu nutsuwa zuwa gare su. Wa ja'ala bainakum, sannan ya sanya tsakaninku ku maza da matan, wato tsakanin miji da mata kenan, Allah ya sanya mawaddatan, soyayya. Kaga soyayya ginshiki ne na zamantakewa na aure, kuma duk yanda aka kai ga tsufa ana bukata a samu soyayya tsakanin miji da mata. Mawaddatan wa rahma, sannan kuma ya sanya jin kai da tausayi a tsakaninku, yana daga cikin rukunai da suke ƙara ƙarfi da ƙaimi na zamantakewa na aure. Sashe zama yana tausayawa sashe, miji na tausayin matarsa, mata na tausayin mijinta. To wannan yana ƙara sa aure ya ƙara na lasting, ya yi dogon zango a wayi gari, ya zama mutuka raba. In ka ga an rabu to mutuwa ce ta zo. To waɗannan abubuwa guda biyu akan rasa su a gidajen auratayya, to shi ne sai ka ga matsaloli sun yawaita tsakanin ma'aurata guda biyu. Don shi wannan ja a jiki, musamman in iyalin mutum bata da lafiya, ya taɓa jikinta, ya kika ƙara jika sannu, to wannan ya fi mata ma akan magani da za ka bata. Wannan jin ƙai da tausayi da za ka nuna a gare ta, hatta kai ga ka taɓa jikinta, tasirinta a cikin zuciya ba zai iyakantu ba, ba zai misaltu ba. Akwai hadisi wanda Imamul Bukhari ya fitar da shi cikin sahihinsa, hadisin Ummul Mu'minin Aisha Allah ya yarda da ita, annabi ne ya bada labari kan wasu mata da suka haɗu su 11. Hadisin Ummu Zar, hadisin Ummu Zar, mata su 11 suka haɗu suka yi yarjejeniya, suka yi ittifaki cewa kowace ɗaya daga cikinsu za ta faɗi halayyar mijinta, kyawawansu da munanansu. Mata 11, kowace ɗaya daga cikinsu za ta faɗi, wannan yarjejeniya suka yi tsakaninsu kenan, ba wacce za ta ɓoye ɗabi'a kyakkyawa na mijinta ko kuma mummuna. To shi ne ta shidansu sai take cewa zauji in akala laf wa in shariba shtak wa in ittaja altaf wa la yulijul kaf liya'lam albath. Ita tana faɗin aibu ne ko yabo ga mijinta, kaman a zahirin abun aibu ne. Ta ce zauji in akala laf, ta ce mijina idan ya sanya abinci a gabansa sai ya ga bayansa komin yawan abincin, wato bala'inci ne da shi. tana siffanta mijinta da bala'in ci kamar rumbu yake kuma komin yawan abincin da aka sa gaban sa sai ya ga bayan sa baya dan rage ko dan kadan ya ci bari mu dan ban masa ta dan taba watakin bata koshi ba a babu wannan a tare da shi komin yawan abincin sai ya ta da shi a aiki tace wa in shariba shtaq kuma in ya tashi shan abun sha kwankwadewa yake har ya sudi baya barin saura balle a ce yara kuma ku zo ku karfi ku dan taba sauran babanku a duka yake kwankwada kayan sa baya rage ko kadan kaga wannan ma ai ba ibo bane ko tace wa in taja al taf in kuma yazo kwanciya sai ya koma kaman kasa yanda kasan an yasar da kasa ko kuma an aje matacce ba wai wani motsi idan ya samu gefen gado ya rufe ya kwanta to sai an ce assalatu to kaga kenan babu dan janta a jiki hakan nan da daddare ko ya kusance ta a'a kawai in ya kwanta kaman kasa bacci ne kawai yanda kasan matacce aka aje tace wala yulijul kaffa liya'lama albath idan mutum ba shi da lafiya baya dan zuro hannunsa ta cikin jikinsa ya dan taba ya ce ya kika kara ji ya jikin naki baya wani kaga kenan abun yana ci mata tuwo a kwariya kenan kowace dangane da mijinta abun da ke ci mata tuwo a kwariya shi tai ta fitowa wacce kuma mijinta nagartacce ne bata ga aibobi daga gare shi ba sai tai ta bayani irin kan irin nagartarsa to kaga wannan hadisi da muka karanta na ummul mu'minin Aisha Allah da ita lokacin da jikin annabi yayi tsanani take wannan addu'a ai jikin hannunta za ta sa ta shafa jikin annabi amma sai ta ga hannun annabi ya fi nata albarka sai ta kama hannun nasa tana shafa jikinsa da shi ka kenan abin da zai bayyana mana a wannan gaba a lokacin da miji ba shi da lafiya mata ta zo tana shafa shi tana nuna tausayi da jin kai yana rage masa radadin wannan rashin lafiya kuma yana ƙara soyayyarta a cikin zuciyarsa haka zalika shi ma a lokacin da batta da lafiya yazo yana nuna tausayi da jin kai yana shafa jikinta yana mata addu'a yana alhini na yanayi da take ciki wannan zai ƙara soyayya nasa a cikin zuciyarta sannan kuma zai rage mata wannan radadi da take ciki na rashin lafiya sai fa'ida ta karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci falala da Allah madaukakin sarki yayi wa gidan sayyidina Abubakar Allah ya dade shi ga dan sa nan Abdulrahman aswakin sa ne aka karba a gurin sa aka ba annabi yayi aswaki kuma waye karba yarsa Aisha sannan kuma ya rasu a ɗakin yarsa Aisha yana kishingide tsakanin wuyanta da irjinta kafadanta kenan yar annabi yar sayyidina Abubakar Allah ya yarda da shi to shine malamai suka canan zai nuna ma falalan wannan gida na Abubakar wanda duk gidajen sahabban annabi ba gidan da ya kai wannan gida falala kuma kaga abun aka yake tunda duk cikin sahabban annabi babu sahabin da ya kai shi falala sayyidina Abubakar Allah ya yarda da shi akwai abin da malamai ma suke fadi cewa cikin sahabban annabi ba wanda Allah ya yi ma wannan baiwan banda shi Abubakar aka ce ka samu mutane guda hudu a jere da uba da 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 jika da jikan jika ko jikan uba duka su hudu a jere daya na bin daya duka sahabbai babu gidan da aka samu wannan sai gidan sayyidina Abubakar kaga sayyidina Abubakar dai na farko shi sahabi ne to ƙara sama kaɗan babansa ma sahabi ne kaga an samu nawa an samu biyu to danyo ƙasa shi Abdulrahman din ba ɗansa bane kuma sahabi ne shi ma Abdulrahman din ƙara ƙasa dan Abdulrahman shi ma sahabi ne Muhammad bin Abdulrahman bin Abi Bakar haka a jere Abu Quhafa sahabi ne baban Abubakar sai Abubakar sahabi ne Abdulrahman dan Abubakar sahabi ne Muhammad dan Abdulrahman dan Abubakar dan Abu Quhafa sahabi ne to babu gidan da aka samu wannan falala banda gidan sayyidina Abubakar in aka samu uba sahabi sai kaga an yi rashin sa'a kaka kuma ba musulmi bane kaka ba yanzu sayyidina Umar mahaifinsa ya rasu akan addinin shirka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je fathu makka Abu Sufyan da suka taho da babban annabi Al-Abbas to shi Al-Abbas burinsa Abu Sufyan ya karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kar annabi ya kashe shi yana shirka shi kuma sayyidina Umar yana ganin sa yace yawa rabo rababbe tsuntsu daga sama gashashe yau ga Abu Sufyan ya shigo hannu me raba mu da kai sai Allah saboda Abu Sufyan lokacin da gabanin ya musulunta lokacin da annabi ya hijira ya koma garin Madina dun galibi runduna ta Makka da za ta fito ya kan annabi galibi zaka tara Abu Sufyan yana cikin jagorori ko kuma ya zama ma shine jagora to shine sayyidina Umar yake fatan a gama da shi shi kuma Al-Abbas babban annabi yana ta kokarin ba da kariya wa Abu Sufyan har yake kokarin koka sayyidina Umar gun annabi cewa da babansa ne Al-Khattab da ba zai haka ba shine sayyidina Umar yace aha Abbas saka ranka a inuwa yace wallahi a cikin kokon raina kafin ka musulunta kai Abbas wallahi na fi sha'awan ka musulunta sama da Al-Khattab mahaifina ya musulunta me yasa yace saboda na san annabi ya fi fifita musuluntan babbansa sama da Al-Khattab to ni kuma na fi son abin da annabi ya fi so to shi yasa na fi so a ce Abbas ya musulunta sama da mahaifina Khattab yace matukar annabi na son abu to na fi kowa son wannan abu sannan na fi fifita shi akan abin da nake so duk da cewa ina so mahaifina Al-Khattab ya musulunta to amma na fi son babban annabi ya musulunta saboda na san annabi ya fi son babbansa ya musulunta sama da kowa to na fi so ya musulunta akan mahaifina Al-Khattab inji Umar dan Khattab Allah ya gada shi ina ga da wannan sai mu karkare akan fa'idoji da muka karanta karkashin wannan hadisi na Aisha Allah dada ita mu je hadisi na karshe a wannan babi na babu siwak an Abi Musa al-Ash'ari
bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama wa huwa yastaqu bisiwak ratabah قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول وطرف السواك على لسانه وهو يقول اوك اوك والسواك في فيه كأنه يتهوأ
wannan shine hadisi na karshe a cikin wannan babi na babu siwak wanda aka samu daga Abu Musa al-Ash'ari Allah yarda da shi Abu Musa al-Ash'ari yana cikin sahabban da suka fi shahara da alkunyar su wanda alkunyar ta tayirin jaye akan sunan sai kaga galibi ba a san sunansa ba kaman Abu Huraira kaga an fi sanin sa da alkunyar sa kaman Abu Ayyub al-Ansari an fi sanin sa da alkunyar sa to gashi ma Abu Musa al-Ash'ari shi ma an fi sanin sa da alkunyar sa asalin sunan sa Abdullahi ibn Qais amma ba a san sunan ba sai kadan dan kadan ne zaka tarar sun san sunan sa saboda me ya fi shahara da alkunyar sa ya fito daga cikin kabilar Ash'ariyuna mutanen kasar Yaman da garin Yaman suka taho suka zo suka karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo a shekara ta 7 bayan hijira da su da wanda suka yi hijira daga Makka suka tafi Habasha mun san annabi a shekara ta 5 yayi umurni wa wanda suka musulunta mutan Makka suke tsangwaman su annabi ya musu umurni su tafi Habasha saboda ne Habasha duk da ne ba garin musulmai bane amma sarkin Habasha adili ne gari ne wanda nasara su suke da iko a can kuma su suka fi yawa to amma shi sarkin Habasha An-Najashi adili ne baya yadda a cutar da wani ko da addinin su ba ɗaya ba to shi yasa annabi lokacin da tsangwama yayi yawa tsangwama ta yawa ga musulmai wanda suke garin makka tare da shi shi kuma annabi yana karkashin kariya na bakkwansa Abu Talib da matarsa Khadija su sahabbansa sai ya ce to shi hijira su tafi Habasha a shekara ta 5 bayan hijira lokacin da annabi yazo zai hijira ya tafi Madina sai wasu daga cikin su suka dawo suka yi hijira suka tafi Madina sai zama sun yi hijira sai sun yi hijira daga Makka zuwa Habasha sannan suka yi hijira daga Makka zuwa Madina to wasu kuma sai suka zauna a can irin su Ja'far ibn Abi Talib dan uwan Ali ibn Abi Talib basu taho Madina ba sai shekara ta 7 lokacin da annabi yayi yayyakin Khaybara yace Khaybara da yaki ya kwace ta hannun Yahudawa to nan ne wanda suke Habasha wanda suka hijira daga Makka suka tafi Habasha suka taho ga annabi suka zo suka riske shi a Khaybara to a dade wannan lokaci kuma Abu Musa al-Ash'ari shi ma suka taho da shi da yan kabilar sa Ash'ariyawa suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka karbi musulunci wata riwayar kuma ta nuna cewa dama Abu Musa al-Ash'ari ya dade da musulunta bai taho ga annabi bane sai a wannan shekara ta 7 lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bude Khaybara a lokacin Abu Musa al-Ash'ari ya taho ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan sahabi Abu Musa al-Ash'ari yana da falala mai tarin yawa da lokaci ba zai ba mu dama mu hakaito su gaba daya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Abu Musa al-Ash'ari ya zo gare shi ya maida shi Yaman ya sa shi ya zama jagora a wani yanki cikin yankunan Yaman da shi da Sayyidina Aliyu da Mu'adh ibn Jabal waɗannan su uku su annabi ya jagorantar a Yaman kowanne ya tura shi gari kaza Mu'adh gari kaza Aliyu gari kaza Abu Musa al-Ash'ari gari kaza wata baiwa da Allah yi wa Abu Musa al-Ash'ari yana cikin mahaddata Qur'ani yana da daɗin murya idan yana karanta alqur'ani ba za ka so yayi shiru ba saboda yanda Allah madaukakin sarki ya masa murya mai dadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hore mu in muna karanta alqur'ani muna rera shi saboda yana ƙara kawata alqur'ani wani zaka ga ba musulmi bane amma ana karanta qur'ani sai kaga yayi tsamdaransa yana sauraro saboda dadin karatun alqur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna ya saurari kira'an Abu Musa al-Ash'ari tana masa dadi saboda baiwa da Allah madaukakin sarki ya masa na dadin murya Imam Muslim ya fitar da hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji Abu Musa al-Ash'ari yana rera karatun Al-Qur'ani ya zauna ya saurare shi da suka haduwa shegari sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ka ganni jiya da ka ji dadi na zauna ina sauraron karatunka na Alkur'ani ya ce laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Dauda Imam Muslim ya fidda hadisi ya ce an baka daɗin sauti irin daɗin sautin Annabi Dauda Annabi Dauda in yana karanta littafin Zabura yana rera da murya mai daɗi Allah ba shi murya mai daɗi to shi ma Abu Musa al-Ash'ari irin yanda Allah madaukakin sarki ya ba Annabi Dauda murya mai dadi shi ma Allah ba shi murya mai dadi Annabi sallallahu alaihi wasallam sun fita wata rana shi da Aisha da daddare haka su dan shakata tunda babu hada-hada ba idan jama'a wani lokaci zaka ga mace in ta yawaita zama a gida sai ta ji ta gaji da zaman gidan to babu laifi kana dan fidda ita lokaci ta je ta dan sha iska ta dawo tunda dama su an ce su zauna a gida kar su fita yanzu macen da zaka tarbata da addini ai sai kaga sababi babba da karami fita amma mai addini sai ta lazumci gidanta in ba mijinta ne yace zo mu dan fita ki sha iska ba za ta fita ba to haka ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa fita to annabi yakan yi la'akari da wannan lokaci sai dan fidda su dan canja jawi hakan nan su dan sha iska su dawo to wata rana sun fita annabi sallallahu alaihi wasallam shi da Aisha cikin dare suna tafiya sai suka wuce jikin gidan Abu Musa al-Ash'ari yana sallar dare sai suka ji yana rera karatun Qur'ani sai suka kasa tafiya duka sai suka nemi guri suka zauna da Annabi da Aisha gaba ɗaya suna ta sauraron tilawa muryar yanda ake rera ta da murya mai dadi abun yana kayatar da su abun yana burge su can dai da lokaci ya tura sai suka juya suka koma gida. Da gari ya waye, Abu Musa al-Ash'ari ya zo majalisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai annabi yake ce masa, ai jiya mun fitani da Aisha, muka wuce jikin gidanka kana sallar dare, kana rera karatun Alkur'ani da murya mai daɗi, dukan muryan da ni da Aisha duk muryan ya burge mu yanda kake karanta Alkur'ani, duka muka zauna muka saurara gurgudan yanda Allah madaukakin sarki ya hukunta za mu saurara sai muka tafi. Sai Abu Musa al-Ash'ari ya ce, ya annabin Allah, ina ma da a ce na san kuna sauraro na, da na ƙara rerawa sama da yanda kuka ji, da na ƙara gyara muryata sama da yanda kuka ji. Wato wannan yabo da ya samu daga gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, abun ya burge shi kwarai da gaske. Abu Musa al-Ash'ari, Allah madaukakin sarki ya ɗauki rayuwarsa a shekara ta 44 bayan hijira. Wannan shine zance mafi rinjaye. Sannan sayyidina Abubakar da ya zo, shi ma ya sanya shi ya yi jagoranci, kamar yadda annabi ya sanya shi ya jagoranci, haka sayyidina Umar, haka Uthman, haka lokacin sayyidina Muawiya, Allah ya yarda da su gaba ɗaya. Wannan hadisi da aka karanta mana hadisinsa ne, hadisin Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya yarda da shi. Yace, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yastaku bisiwakin ratibin. Yace, nazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wa huwa yastaku, shi yana yin aswaki, bisiwakin ratibin, da aswaki, danyen aswaki. Abu Musa al-Ash'ari yazo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, annabi yana yin aswaki da danyen aswaki. Kala, sai Abu Musa al-Ash'ari din yace, wa tarafu siwaki ala lisanihi, gefen aswakin samansa kenan inda aka tauna yayi laushi yana kan harshen annabi, annabi yana diddirza harshensa da shi. Kaga kenan aswaki a lokacin da mutum zai ba iya hakorinsa kawai zai dirje ba, zai dirje har harshensa da dasorinsa da handansa da gandansa, duk dai wani abu da ke cikin bakinsa ana so ya dirje shi a lokacin da yake yin aswaki, saboda bakin awayi gari ya tsaftata gaba daya. Wa huwa yaqulu, alhali annabi yana cewa lokacin da yake wannan aswakin, gefe ko saman aswakin yana kan harshensa yana cewa wato kaman yunkuri ne na me na amai, yunkuri kenan. Wannan yana nuna abun ya kai makwara, yanda annabi ke tura aswakin can cikin harshensa ya kai makwara, tunda yanda zaka sa abu cikin bakinka har ya zamanto yana zuwa da yunkurin amai sai ya shiga can ciki. Kaga, saboda yanda aswakin ke shiga can cikin harshensa har yana yi kaman zai yi amai, yunkurin amai. Yace, wasiwaku fifihi, alhali aswakin yana cikin bakinsa lokacin da yake wannan yunkuri kaman yunkurin amai. Ka annahu yatahawwa'u, kamar zai yi amai, kai ka ce zai yi amai. Inji Abu Musa al-Ash'ari. Wannan hadisi da muka karanta, Bukhari da Muslim ne kenan suka fita, ko bisa ka'ida na mawallafin littafin Uddatul Ahkam. Dama gabanin mu shiga karatu, mun karanta ka'ida da ya sanya shi mawallafin wannan littafi, cewa hadisan da zai kawo a cikin Umdatul Ahkam hadisai ne da Bukhari da Muslim suka yi ittifaki a kai, ma'ana Bukhari da Muslim suka fitar da hadisan cikin sahihansu. To amma wannan hadisi da ya kawo mana, wanda muka karanta a nan, idan muka koma Bukhari za mu ga bayan da ya kawo hadisin haka a nan yake a Bukhari ba. Haka in muka koma Muslim za mu ga bayan da ya kawo hadisin a nan haka yake a Muslim. Idan mun koma Bukhari za mu ga yanda Imamul Bukhari ya kawo hadisin, shine Abu Musa al-Ash'ari yake cewa, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fawajadtuhu, yace nazo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na same shi, yastannu bisiwakin, yana yin aswaki da aswaki, bisiwakin yastannu bisiwakin yastannu bisiwakin biyadihi, yana yin aswaki da aswakin da yake hannunsa. Kaga lafazin ya bambanta da wanda yake kawo ana yaqulu yana cewa gurin amai kenan. Wasiwaku fifihi ka annahu yatahawwa'u alhali aswakin yana cikin bakinsa kai ka ce zai yi amai. Kaga wannan lafazi na Bukhari ya bambanta da lafazin da aka kawo mana anan. To yaya lafazin Muslim kuma yake? Lafazin Muslim shi kuma a cikin sahihinsa Abu Musa al-Ash'ari yake cewa da khaltu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kaga ya bambanta da nan, nan ataitun nabiyyan. Muslim yace da khaltu ala nabiyyi a riwayar Muslim. Abu Musa al-Ash'ari yace da khaltu ala nabiyyi na shiga ga annabi. Wa tarafus siwaki gefen aswaki ala lisani yana kan harshen sa. Wannan shine lafazin Muslim. Kaga lafazin Muslim takaitacce ne. Da khaltu ala nabi inji Abu Musa al-Ash'ari na shiga ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa tarafus siwaki ala lisani alhali lokacin da na shiga gare shi gefen aswaki yana kan harshen sa. Wannan shine kawai lafazin Muslim. To kaga idan mun duba lafazin Bukhari, muka duba lafazin Muslim, za mu ga sun bambanta da lafazin da aka kawo mana anan. Har ma lafazin Bukhari ya dan fi kusa da lafazin da aka kawo mana anan. Menene lafazin Bukhari? Muka ce Abu Musa al-Ash'ari yace ataitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa wajadtuhu yastannu bisiwakin biyadihi yaqulu u wasiwaku fi fihi ka annahu yatahawwaku. Kenan in mun kula da wannan lafazi na Bukhari sai mu ce fadin sa anan wa huwa yastaku bisiwakin ratbin babu shi cikin Bukhari babu shi cikin Muslim. An gane bayani? Nan ya ce mana Abu Musa al-Ash'ari ya ce ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam nazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwakin ratbin alhali shi yana yin aswaki da aswaki danye. Wannan babu shi cikin Bukhari babu shi cikin Muslim. Amma wa tarafu siwaki ala lisani yana cikin Muslim ko mun karanta cewa wa tarafu siwaki ala lisani cikin Muslim ne amma babu shi cikin Bukhari. Sannan wa huwa yaqulu wa siwaku fihi ka annahu yatahawwa wannan kuma cikin Bukhari ne babu shi cikin. Kenan yanzu abin da mawallafin littafin nan yayi ya dauko wani sashe na lafazin Muslim sai ya sake dauko wani sashe na lafazin Bukhari sai ya hada su. Sannan kuma ya so da wani lafazi daban wanda babu shi cikin Bukhari babu shi cikin Muslim cewa wa huwa yastaku bisiwakin ratbin alhali shi yana yin aswaki da aswaki wanda yake danye. Wannan wa huwa yastaku bisiwakin ratbin dinnan babu shi cikin littafin hadisi. Kenan dai kaman mawallafin littafin ne ya shigar da shi. To kaga wannan zai nuna maka cewa shi ilimi kogi ne yana da faɗi. Sannan kuma kowa zai iya yin daidai kuma zai iya kuskure banda annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan lafazi da mawallafin wannan littafi ya kawo huwa yastaku bisiwakin ratbin babu shi cikin littafan hadisai gaba daya. Wannan lafazin na ganshi ne a littafi kwaya daya. A littafi kwaya daya na ganshi Ibn al-Mulaqqin ya fitar da shi a cikin Al-Badarul Munir cikin littafinsa Al-Badarul Munir cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kwanta jinya, kaga ba wannan hadisin bane ke, annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kwanta jinya sai yake cewa ummul mu'minina Aisha ta kawo masa aswaki danye. Sannan hadisin da muka karanta wanda ya gabata na Aisha idan mun koma baya kadan take cewa dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma Abdurrahman siwakun ratbun. Kaga hadisin da ya gabata an ambace aswaki kenan. Cikin wannan hadisi babu ambatan aswaki danye. Idan za a yi magana kan aswaki danye sai dai hadisin da ya gabaci wannan hadisin Aisha da gabata wannan amma a hadisin Abu Musa al-Ash'ari babu ambatan aswaki anye wannan hadisi da muka karanta na Abu Musa al-Ash'ari zamu dauke darussa da fa'idoji kamar guda biyar karkashin sa abu na farko da zamu dauka karkashin wannan hadisi an shar'anta mana a lokacin da muka zo aswaki mu kai makwara wajen tsaftace baki da aswakin tun daga annabi saboda yanda yake kai makwara wajen dirja harshen sa har yana yunkurin kaman zai yi amai kakenan ana so mutum a lokacin da yake tsaftace bakin sa da aswaki ya kai makwara ya kai iyaka wajen tsaftace bakin sa da wannan aswaki da yake yi saboda wannan shi zai fi tsaftace bakin kuma shi zai fi sa bakin ya zamanto iskar sa ta zamanto mai dadi fa'ida ta biyu da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci cewa a lokacin da mutum ya zo goge bakin sa sawa'un da aswaki ko kuma da wani abu cikin abubuwan da ake tsaftace baki da su tsaftace bakin bai takaita ga dirje haƙwara kawai kamar yadda muka yi ishara a baya saboda Abu Musa al-Ash'ari ya zo ga annabi yana aswaki yana dirza aswakin akan harshen sa haccan cikin harshen kaman zai yi amma kakenan duk wani lungu lungu da sako sako na baki a lokacin da kake tsaftace bakin ka kake goge shi da aswaki ko da brush ko da wani abun tsaftace baki ana so ka dirje wannan guri saboda bakin ya zama gabaki dayansa ya tsaftata fa'ida ta uku da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu fahimci yanda addinin musulunci yake kula da tsafta addinin musulunci yana bada muhimmanci wa tsafta shi yasa sautari da dama muna fada kuma muna maimaitawa idan kaga mutun cikin kazanta to wannan ba musulunci bane musulunci bai sa shi ya zauna cikin kazanta ba kazanta na gangan jiki ko kuma na sutura ko kuma na baki wannan musulunci bai umurni da wannan ba ba ladubba bane na musulunci ba karantarwa bane na musulunci musulunci ya san tsafta Allah yana mai kyau ne kuma yana san mai kyau to kaga musulunci ya kula ya maida hankali akan tsaftan baki da kuma gyara shi ta yanda iskar sa za ta zamanto mai dadi sai abu na kusa da karshe fa'ida ta kusa da karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi shi aswaki da mutun zai baya cikin abubuwan da wai zai zama abun jin kunya wanda zaka ce a ina jin nauyi ba zan iya yi cikin jama'a ba yanzu misali mutun in madaukaki ne abinci wannan ba zai iya ci cikin jama'a ba to sabanin aswaki shi yasa Imam al-Bukhari a cikin littafinsa Sahihul Bukhari wannan hadisi ya kawo shi cikin karkashin babu istiyakil imami bi hadarati ra'iyatihi shi Imam al-Bukhari wato Allah ya masa wata baiwa hadisan annabi yakan fahimce su fahimta wanda ya kai makwara to sai ka gano ya karkashin babu ya kawo hadisi wanda sai kai ta kokarin gano hikimar da ta sa ya sanya wannan hadisi karkashin babin sai ka kasa ganewa to amma malamai sun yi ta kokarin fito mana da hikimomi da suke sa Bukhari ya kulla babu ya kawo hadisi karkashi ya kawo hadisin nan da muka karanta karkashin babu istiyakil imami bi hadarati ra'iyatihi babin da yazo yake magana kan aswakin shugaba a lokacin da talakawansa suka to yanzu menene alaka tsakanin wannan babi da Imam al-Bukhari ya kulla cikin sahihin sa da kuma hadisin nan da muka karanta na Abu Musa al-Ash'ari alakar ita ce ya nuna maka cewar yin aswaki a gaban mutane ko da kai madaukakin mutum ne ba abun kashe bane ba abun kunya bane me yasa Abu Musa al-Ash'ari ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam alhali annabi yana aswaki bata tsaya ga nan ba har yana tuttura aswakin akan harshen sa can cikin harshen sa har da yunkuri na amai kage kenan ba zai zama abun kashe ba ba zai zama abun kunya ba shi yasa Imam al-Bukhari ya kulla wannan babu ya nuna ma cewa ba abun kashe bane ba abun kunya bane dan kayi asuwaki cikin mutane ko kuma kayi asuwaki a gaban mutanen da kai kana da girma kana da kima kana da daraja a idon su kana da daukaka ko ma kana da mulki kai mai iko ne mai fada aji ne ba kashe bane dan kayi asuwaki a gaban su ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi gaban kowa da kowa sahabbansa za su zo gaban sa yana asuwakin sa bai damu ba har ma yana tura asuwakin can cikin bakin sa kan harshen sa har yunkuri yana tahowa kaman yunkuri na amai amma bai damu ba kenan ba abun kashe bane ba abun kunya bane mutun yayi asuwaki a gaban al'ummar da yake jin kunyar sa har gaban sirkin sa har gaban sirkin ka zaka iya yin asuwaki saboda asuwaki ba cikin abun kunya ke yanzu kaman cin abinci zaka ji kunyan ka ci abinci a gaban sirkin ka ko ka share ke gaban sirkin ka amma asuwaki ba zai zama cikin abubuwa da suke na jin kunya ba abu na karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake dimantan tsaftace bakin sa to shine mu ma ake so mu yi koyi da shi salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi mu zamanto diman da'iman muna cikin tsaftace bakunan mu ta yanda wanda muke cuɗanya da su ba za mu na cutar da su da iskar da take fitowa daga bakunan mu ba sannan kuma idan mun zo ibada mala'iku da za su zo ayi wannan ibadar tare da su su ma ba za mu cutar da su ba za mu takaita a nan wannan shi ya kawo mu ƙarshen hadisai da suke ɗauke da bayani kan asuwaki idan mun zo haɗuwa ta gaba za mu shiga babul mashi alal kufain abubuwan da muka karanta da suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.